I just run the racks, chef, cheese. I just run the dream summer, smoke weed. I just run the Henny and the many more steeds. All I want is money, love, peace. I just run the racks, chef, cheese. I just run the dream summer, smoke weed. I just run the Henny and the many more steeds.
I just wanna live life like life a little topo. 50 skate slopo, your plus is daddy cotto. Mara haina flopo, John Charaga let's go. Going way up, hey, you're going to the top. Fancy life now, regalet your scopo. Fuego messy feet loco, barretria your copo. I say sopo, we put a game on loco. Bum rubber barretale, the joke and that's like a mopo. Da 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 da. Da 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 da.
All I want is money, love, peace. I just run the racks, chef, cheese. I just run the dream summer, smoke weed. I just run the Henny and the many more steeds. All I want is money, love, peace. I just run the racks, chef, cheese. I just run a dream summer, smoke weed. I just run the Henny and the many more steeds.
Bete ne jare battery, bate la fela nyuku. Khotla ka mathata re go kgapela go thuku. How this step up PC ya ka ghost ke spuku. Sabato ba morwala ke bega ke dithoto. Re tlile ka lebaka, kile for the saga rap e betswa phalazaza. Cokile mazaza, ngaza ke phalaza e jo rata balaza. Shapa phalafala o mawe meto kusala. Na se rap o fela ntšaka jo ke thuto. Tshwanelo tsaka ke tlhoka le boikhutso. Amogelang ge le tholo le moputso. Modimo o molemo ena a na le boikhutso. Repo ke kabo, phela ke fentse. Mabena ke kgosi mo tlhomele le stente. Pelwena ya rotha ga e na le boitumelo. Khuba mafafatshe modimo re tlhoka phemelo.
It's low-key.
Da 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 da